عشر أستاذ أكرمك الله بسم الله.
الحمد لله وحده ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
دكان يقول الرجية سنتبت على الله سبحانه وتعالى يقوى من قومي وان دي قدر أبوهم ودسادهم وان أبوه تنسر إيدي وان ندري نعصبر نسبه ومناسب الدرم أرمي muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya alkhairi da albarka ya sa a hidima lafiya kare lafiya ma'auratan ya ba su zaman lafiya da zuriya tayyiba insha Allah. Abu Guji, nasihar da zan mana akan wani ladabi ne daga cikin ladabi na addinin musulunci wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu, wanda ake bukatar dukkan wani musulmi ya zanto ya san wannan hukunci kuma yana aiki da shi, shine adabul ubas, ladabban atishawa. Atishawa nan da muke kai atishawa tana da ladabba a musulunci. Akwai ka'idodi da ake so wanda atishawa ya kiyaye da wanda kuma yake kusa da shi. To insha Allah za mu ji irin ladabban da addinin musulunci ya karantar da mu. Na farko dai, daga cikin ladabban atishawa akwai tashmitul aqis, haqqun alal muslim. Idan dan uwan kai atishawa yace alhamdulillah, to haƙi ne akan wanda yayi lokacin da yace wannan alhamdulillah din, yace mi yarhamuka Allah, shine tashmitul aqis. Wannan haƙi ne na musulmi akan dan uwan shi musulmi yayin da yayi atishawa, namiji ne ko mace. Saboda abin da ya tabbata a cikin Bukhari da Muslim daga babban sahabi Abi Huraira, Allah kara masa yarda, Abdurrahman bin Sahr, annabi sallallahu alaihi wasallam, daga annabi sira da amincin Allah su tabbata gare shi, kala yake cewa haqqul muslimi ala al muslimi khamsu. Wanda Allah ce yana daga cikin haƙƙin musulmi akan dan uwansa musulmi abubuwa guda biyar. Wanda Allah ce akwai raddu salam, idan dan uwanka musulmi ya maka sallama to haƙƙi ne ka mayar, in kai ɗaya ne ma sallama kuma ka ji to dole ne ka mayar, in kuma kuna da yawa ne a cikin ku yi wani ya maida sallama to ya dauke muku ya zama dukkan da kifaya ke, amma in kai ɗaya ne ya zama to wajibi ne ka maida wannan sallama, in baka maida ba kana da laifi. To ina ƴan uwa masu zama a bakin titi ko a gurare, wani zai zo wucewa ya sallama an ji kuma ki maida, to in kuna da yawa babu wanda ya maida wannan sallama to kun yi tarayya cikin sabo, amma idan ɗaya ya ce wa alaikum salam to ya dauke muku. In kuma kai kadai ne mutum ya zo wuce kana zaune ma sallama ko baka amsa ba to wannan kana da laifi, saboda haƙi ne akan ka mai da mai wannan sallama. Daga ciki akwai kuma wa iyadatul marid, shine ziyartar mara lafiya yayin da ya zamanto wani dan uwanka ko aboki ko makoci bai da lafiya, to wannan haƙi ne ka je ka dima shi. In ma zuwan ya gagara to ko a salula ne ka kira shi ka mai jiki. Haka wanti babu janaiz, haka da raka gawa yayin da wanda daga cikin dan uwa musulmi Allah masa cikawa, to a hade da kai a mai sallah, bayan an mai sallah a raka gawa shi har zuwa inda za a binne shi a bakwantai, to shi ma wannan haƙi ne. Haka daga ciki wa ijabatu da'awa, idan ya gayyace ka zuwa wata walima ko ya kiraye ka akan ka taimaka masa akan wani abu to ana so ka amsa wannan. Sai na biyar wa tashmitul aqis, shine mahallin shafin mu, shine yayin da atishawa to kace mai alhamdulillah, in ya atishawa ce alhamdulillah to ana so kace mai yarhamuka Allah, to wannan haƙi ne. A wata baya manzo Allah ya nuna cewa haqqul muslimi ala al muslimi sittu, haƙƙin musulmi akan musulmi guda shida ne, wannan ruwayar Muslim ne shi kadai. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce idza laqitahu fasallim alayhi, yana daga cikin haƙƙin musulmi akan dan uwansa musulmi yayin da ka haɗu da dan uwanka kami sallama kace assalamu alaikum. Wa idza da'aka fa'jibu, idan ya kiraye ka zuwa ga wata walima musamman walima ta arme da makamantansu to ka amsa, matakar babu ni wani abu na sabon Allah a ciki. Wa idza stansahaka fansah lahu, idan ya nemi ka mishi nasiha to ka masa nasiha. Wa idza atasa fahamida Allah ta'ala, idan ya atishawa ya gode ma Allah madaukakin sarki to bashammitu kace mai yarhamuka Allah. Wa idza marida fa'uduhu, idan bai da lafiya ka je ka ziyarce shi. Wa idza mata fattabi'uhu, idan ya rasu kuma to aje da kai a mai sallah aje a raka shi abin da shi a makwancin sa. A wata ruwaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda ta matana cikin Bukhari daga Abi Huraira manzo Allah yake cewa inna Allah ta'ala yuhibbul ghutas, lalle Allah madaukakin sarki yana son atishawa. Me yasa? Saboda lokacin da mutum ya atishawa yace alhamdulillah, kaga yace dukkan yabo da godiya tabbata ga Allah za a rubuta mai lada. To kaga Allah yana son atishawa saboda idan kai atishawa za ka ambaci Allah. Wa yakrahu at-tasa'uba, kuma yana kin hamma. Me yasa? Saboda ita kuma hamma za ka ga mafi yawanci idan kaga mutum yana hamma tana sa mai kasalanci ne. To za ka ga za a samu kasalancin yin aikin alkhairi da da'a ga Allah subhanahu wa ta'ala. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa idza aqasa ahadukum wa hamida Allah ta'ala, idan ɗayan ku ya atishawa ya gode ma Allah ya ce alhamdulillah, to kana haqqan ala kulli muslimin sami'ahu an yaqula lahu yarhamuka Allah. Zalati haƙi ne akan dukkan wani musulmi. Nan da aka ce dukkan wani musulmi, namiji ne ko mace, yaji wanda atishawa ya ce alhamdulillah, to zai ce min yarhamuka Allah. In mace ce tai kuma za a ce yarhamukillah, kenan wajen kafu da inda miji za a ce yarhamuka. In mace ce yarhamuki, to wajen waɗin yarhamukan ma muna yin kuskure, wani zai ya ce yarhamaka, mi mu din damma ce gare ta yarhamu. In namiji ne ka ce ka, in mace ce ka ce ki. In mace ce ta atishawa ta ce alhamdulillah, sai ka ce mata yarhamukillah, Allah ya miki rahama. In namiji ne kuma ya atishawa ka ce yarhamukallah. To manzo Allah ya ce idan wani musulmi ya atishawa ya ce alhamdulillah kuma kaji, to manzo Allah ya ce haƙi ne akan ka ce mai yarhamukallah. Wa amma at-tasa'u, amma ita kuma hamma, fa innama huwa min ash-shaytan, ita kuma daga shaytan ne. Ma'ana abinda ake ni daga shaidan ne, ana nufin shaidan yana so ya ga mutum ya yi hamma saboda tana sauya mai surarsa. Kaga mutum daga zai hamma yau, to za ka ga surar fuskar shi tana canza. To idan kai wannan hamma ɗin, shaidan ya ga yanayinka ya canza zai ma dariya. Na biyu kuma idan kai hamma ba ka rike baki ba, manzo Allah ce shaidan yana shiga cikin bakinka. Kuma idan kai hamma kai ha kai wannan ƙaran, to shi ma shaidan zai ma dariya. To shi yasa manzo Allah ce ita kuma hamma daga shaidan ce, ma'ana shaidan yana so ga mutum yayi hamma dan ya samu damar da zai shiga bakin shi ko kai ha hai ma dariya. Amma ba ana nin ba shaidan yake sa ayi hamma ba, wannan hamma abu ne na dabi'a wanda Allah dabi'ance mutane suna yi. Manzo Allah ce to fa idza tasa'aba ahadukum falyuruddahu mastata'a, idan ɗayan ku yayi hamma to yi kokarin mayar da hamma dinin gurgudan ikon sa, ma'ana ya sa hannun sa ne bakin sa, kanka bar bakin ka ha. Manzo Allah ce ka sa hannu gari, yace fa inna ahadakum idza tasa'aba dahika minhu shaytan, saboda ɗayan ku lokacin da yake hamma to shaytan yana mishi dariya. Abu na gaba, an yahmidal aqis rabbahu, mai atishawa idan ya atishawa ya gode ma ubangijin sa. Saboda hadisin da ya tabbata a cikin Bukhari daga Abi Huraira, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza aqasa ahadukum falyaqul alhamdulillah, idan ɗayan ku ya atishawa ya ce alhamdulillah. To amma ka ga wannan sunna da manzo Allah ya karantar da mu cewa idan kai atishawa ka ce alhamdulillah. Mutane jiya zaka ga mutum ya atishawa ba tare da ya ce alhamdulillah, ana samu a cikin yara, ana samu a cikin manya. Kaga mutum kawai ya atishawa shiru bai san ba ma akwai abin da ake bari. To kaji manzo Allah ya ce idza aqasa ahadukum, idan ɗayan ku ya atishawa falyaqul alhamdulillah, ya ce alhamdulillah. Waliyaqul lahu akhuhu aw sahibuhu yarhamukallah, manzo Allah ya ce abokinsa ko kuma dan uwansa ko wanda yake kusa da shi lokacin da atishawa ne ya ce alhamdulillah, ya ce mai yarhamukallah. Idan ya ce ma yarhamukallah, to falyaqul, kai da kai atishawa sai ka ce yahdikumullahu wa yuslihu balakum, ma'ana idan kai atishawa ka ce alhamdulillah sai wanda yake kusa da kai ya ce mai yarhamukallah, to sai kai kuma ka ce yahdikumullahu wa yuslihu balakum. To amma kaga yanzu akwai wanda ya san an yi atishawa na ce alhamdulillah, daga an ce mai rahamukallah shiru za ka ji zit bai san ba akwai abin da yake ne. Nan bayan ka yi atishawa ka ce alhamdulillah, wani ya ce mai rahamukallah, to sai ka ce yahdikumullahu wa yuslihu balakum, ma'ana in kai atishawa ka ce alhamdulillah kana nin ka gode ma Allah. Wanda yake ka kusa da kai kuma ya ce ma yarhamukallah, addu'a ce ma ya ce Allah ya maka rahama, Allah ya ma jin kai, kai kuma ka ce yahdikumullahu, Allah ya shige ku. Wa yuslihu balakum, kuma ya inganta sha'aninku da halinku, ainihin balakum bi ma'ana sha'anakum wa ahwalakum wa amarakum, Allah ya inganta al'amarinku da sha'aninku da yanayinku. to wannan yana daga cikin abin da manzo Allah ya karanta da mu ko kuma yajuzu an yaqula al-aatis alhamdulillah ala kulli hal kenan mutun yana iya cewa ko da yace alhamdulillah lokacin da atishawa ko da yace alhamdulillah ala kulli hal kenan mutun yana da siffa biyu ko da kace alhamdulillah ko kace alhamdulillah ala kulli hal duka sun tabbata daga manzo Allah shi wannan yazo shi ma daga Abi Huraira riwaya Abu Dawud manzo Allah ke cewa idza aqasa ahadukum idan ɗayan ku ya atishawa falyakul alhamdulillah ala kulli hal yace na gode man Allah a kowane hali ma'ana a kowane hali halin lafiya da rashin lafiya halin farin ciki da bakin ciki halin samu da rishi to a kowane ne kana gode man Allah kenan mutun yayi atishawa yana iya cewa alhamdulillah ala kulli hal kaga wannan ba kowa san shi ba wato yawanci abin da mutane suka sani alhamdulillah to wannan shi ma tabbata daga manzon Allah manzon Allah ce idan ɗayan ku ya atishawa yace alhamdulillah ala kulli hal وليقول أخوه أو صاحبه يرحمك الله ويقول هو يهديكم الله ويصلح بالكم kenan kai atishawa zaka ce alhamdulillah ala kulli hal to tunda ya tabbata yayin mutun ya ringa tanawwu ma'ana ya ringa caccanzawa kana modification wata ran kai atishawa kace alhamdulillah wata ran kai kuma kace alhamdulillah ala kulli halin saboda ko ne ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abu na gaba idan mutun yayi atishawa bai ce ba alhamdulillah to ba a ce me yarhamuk Allah hadisi ya tabbata daga Anas bin Malik Allah kara masa yarda yana cikin Bukhari da Muslim Anas dan Malik yake cewa atasa rajulani inda annabi sallallahu alaihi wasallam wasu mazaje guda biyu sun yi atishawa a wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fashammata ahaduhuma walam yushammit al-akhar sai manzo Allah ya ɗaya daga cikin su ne atishawa sai manzo Allah ya ce mai yarhamuk Allah amma shi ne bai ce mai yarhamuk Allah فقال الذي لم يشمته سي شي wanda ya atishawa wanda ba a ce mai bai rahamuk Allah sai yace atasa fulanun fashammatahu wani yayi atishawa ka ce mai rahamuk Allah wa atastu falam tushammitni ni kuma na atishawa ka ce min ba yarhamuk Allah faqala sai manzo Allah ya ce hada shi wancan da ya atishawa na ce mai rahamuk Allah hamidallahu ta'ala ya gode ma Allah mana ya ce alhamdulillah wa innaka lam tahmadillaha ta'ala ce kai kuma baka gode ma Allah subhanahu wata'ala ma na baka ce ba alhamdulillah shi yasa ban maka ba yarhamuk Allah to kaga wannan aikace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama aka samu mazaje biyu daga cikin sahabbansa eh yayi atishawa yace alhamdulillah sai manzo Allah ya ce me yarhamuk Allah shi kuma dai da atishawa bai ce alhamdulillah ba shi yasa manzo Allah bai ce me yarhamuk Allah ba shi yasa ya tambaye manzo Allah ya akai wani shi da ya atishawa ka ce me yarhamuk Allah ni ma nayi baka ce mai yarhamuk Allah ba sai manzo Allah ce to ai shi dai atishawa yace alhamdulillah shi yasa nace mai yarhamuk Allah kai kuma baka ce alhamdulillah ba shi yasa ban ce ma yarhamuk Allah ba haka hadisin Abi Musa al-Ash'ari wanda yana cikin sahih Muslim Abi Musa al-Ash'ari yake cewa Abdullah ibn Qais sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqulu yace na mun manzo Allah tsira da mun ce Allah tabbata gare shi yana cewa idza atasa ahadukum idan ɗayan ku ya atishawa fa hamidallahu ta'ala kuma ya gode ma Allah ma na ce alhamdulillah ya ce to fashammituhu to ku ce mai yarhamuk Allah fa in lam yahmadillah idan kuma da ya atishawa bai gode ma Allah ba manzo Allah ya ce to fala tushammituhu to kada ku ce mai yarhamuk Allah to kaga nan mun samu sunna fi'iliya da sunna qauliya fi'iliya manzo Allah aikace an yi mutum an yi atishawa a gaban shi wanda ya atishawa bai ce ba alhamdulillah bai ce mai yarhamuk Allah ba qauliya kuma ya ce duk wanda ya atishawa bai ce ba alhamdulillah kamar ce mai rahamuk Allah da haka kenan yanzu in wani atishawa bai ce ba alhamdulillah ba kenan baka ce mai rahamuk Allah ba in yace wani aka baka ce mai rahamuk Allah bai kace to kai ma ai baka gode ma Allah ba inda ka gode ma Allah kace alhamdulillah to dan nace mai rahamuk Allah to ta yi wani bai sani ba in wani atishawa ka ji yayi shuwe kace wani alhamdulillah ake cewa kaga in yace alhamdulillah kace to kuma kaga kace alhamdulillah manzo Allah ce mu kuma kace ma yarhamuk Allah bayan ka ce mai rahamuk Allah ya kace to kuma bayan nan kai kuma kace ya hadikum Allah wa yusallu balakum to amma kaga mafi yawanci wannan ladabin na yin atishawa mutane da ba san shi wasu kuma sun san shi amma suna gafala ba sa ba shi kulawa da muhimmanci da ya kamata haka nan kuma baya halatta mutum bayan ya ce alhamdulillah ya kara akan wani abu na zikiri saboda an samu ruwaya wanda tana cikin sunan Tirmidhi daga Abdullahi dan Umar anna rajulan atasa ila janbihi abdullahi dan umar sahabban manzon Allah si wani atishawa a kusa da shi sai ya ce alhamdulillah wassalamu ala rasulillah shi wanda ya adasha yace alhamdulillah wassalamu ala rasulillah yace godiya ta tabbata ga Allah aminci ya tabbata ga manzon Allah fa qala ibnu umar sai ibnu umar yace walaysa hakadha allamana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace bawan Allah ba haka manzon Allah ya koya mana ba ma'ana haka ya adasha wa iya alhamdulillah yace ba ƙara wani abu shi kaga adam me ƙara ya ƙara wassalamu ala rasulillah yace aminci ya tabbata ga manzon Allah to amma kaga ai idan mutum yace aminci ya tabbata ga manzon Allah ba laifi bane ba amma inda yake laifin ya kawo shi inda manzon Allah bai ce ba ai ba to sai Abdullahi dan Umar yace allamana an naqula alhamdulillah ala kulli halin abinda manzon Allah ya koya mana shine mu ce alhamdulillah ala kulli halin to da mu wannan mun yi bayani akan shi ko kace alhamdulillah kadai ko kace alhamdulillah ala kulli halin to kuma haka ya tabbata idan mutum yayi atishawa idan yace alhamdulillah sai wani yace mai yarhamuka Allah to zai iya cewa ya ghafirullahu lana wa lakum shi kuma wannan yazo a hadisin Abdullahi dan Umar yana cikin Muwatta Imam Malik wanda Abdullahi dan Umar yake cewa manzo Allah kala yake cewa idza atasa ahadukum idan ɗayan ku ya atishawa to bakila lahu yarhamuka Allah bayan yace alhamdulillah sai aka ce mai yarhamuka Allah yace to sai yace ya ghafirullahu lana wa lakum idan su idan mutun ya atishawa bayan ya ce alhamdulillah an ce yarhamukallah to yana iya cewa ya ghafirullahu lana wa lakum ko ya hadikumullahu wa yuslihu balakum to sai abu na gaba idan mutun ya atishawa sama da daya ana samun wannan yayi atishawa ya ce alhamdulillah kace mai yarhamukallah ya sake atishawa yace alhamdulillah kace mai yarhamukallah ya sake yace alhamdulillah kace mai yarhamukallah to a nan zaka ce mi alhamdulillah din yace alhamdulillah zaka ce mai yarhamukallah kenan daga bakin uku ne ake tsayawa kene idan mutum ya atishawa alhamdulillah kace mai rahmukallah ya sake yi to wannan daga yayi su uku to daga na uku kuma yake dakata saboda hadisin da yazo yana cikin sahih muslim daga salmat bin al-aqwa yake cewa annahu sami'a annabi sallallahu alaihi wasallam lalle yaji manzo Allah tsira da mutum Allah ya tabbata a gare shi wa aqasa indahu rajulun wani yayi atishawa a wajen manzo Allah da yace alhamdulillah manzo Allah ce mai rahmukallah summa aqasa ukhra he sake yin atishawa faqala lahu sai manzo Allah ce mai yarhamukallah summa aqasa ya sake a karo da uku sai manzo Allah ya ce yarhamukallah yace hadha rajulun mazkum yace wannan mutum ne mai mara kenan daga na uku ne mutum ya tsaya haka kuma game da hamma idan mutum yayi hamma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace kariye bakinka saboda mi shedan yana shiga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa hadisin Abu Huraira manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa idza tasaba ahadukum idan ɗayan ku yayi hamma falli yaruddahu mastata'a ya mai da hamma dini gurgurun ikon sa ma'ana ya rife bakin sa yace fa inna ahadukum idza tasaba dahika minhu shaytan domin ɗayan ku yayin da yayi hamma shaytan yana mishi dariya to shi yasa manzo Allah hadisin Abi Sa'id al-Khudri yake cewa idza tasaba ahadukum falyumsik bi yadihi ala fammihi idan ɗayan ku yayi hamma to sai ya rihe bakinsa da hannunsa yace fa inna shaytana yadkhulu domin shi din yana shiga bakinsa kaga wannan shine abin da manzo Allah ya ce idan kai hamma baka sa hannu kare baki ba kai ha ko kamar bakin abude to manzo Allah ya ce shi din yana shiga to kaga shi din ya shiga bakin kai akwai matsala wannan hadisi a cikin sahih muslim arwaya abu daud daga abi huraira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan ɗayan ku yayi atishawa yace to ya rihe bakinsa yace saboda mi shedan yana shiga bakinsa kuma ko a sallah ne idan mutun yayi atishawa idan yayi hamma zai sa hannu ya rihe bakinsa kaga ta yau zaka ga in muna sallah ko mutun yana hamma ha yake ga gabar bakin shi a bude to manzo Allah ya ce idza tasaba ahadukum bis salati falyada yadahu ala fihi idan ɗayan ku yayi atishawa a cikin sallah yayi hamma a cikin sallah yace to falyada yadahu ya sanya hannunsa ala fihi akan bakinsa yace fa inna shaytana yadkhulu ma'a at-tasaqubi domin shaytan yana shiga bakin mutum lokacin da yake mi lokacin da yake yin hamma kenan wannan shine abinda manzo Allah ya koya mana cewa idan kai hamma ana so ka sa hannunka ko kuma kayanka haka kare bakinka ba a so ka bar bakinka ha saboda mi na farko shaytan yana shiga na biyu kuma idan kai ha din nan ba kare bakinka ba to wannan shaytan zai ma dariya daga kenan wai mun zaman tu game da atishawa da hamma ita atishawa in kai ka ce alhamdulillah kuma manzo Allah ya koya mana in zaka yi atishawa ana so ka sa hannunka dan kare ka rage karan wani atishawa saboda wani zaka ga in yi atishawa wai mutane sun firgita wanda suke kusa da shi kenan ana so in zaka yi atishawa ka sa hannunka
ko kuma wani abu wanda yake hannunka dan ka rike karan atishawa na biyu kuma kace alhamdulillah wanda yake kusa da kai ce ma ya rahmuka Allah kuma kace ya hadikum Allah wa yusallu alaikum ko ya gafir Allah lana wa lakum in kai hamma kuma ko a sallah ko a wajen sallah to ana so ka sa hannu kare kan ka bar hannu bakinka ha saboda shedai manzo Allah ce shedai yana shiga bakinka kuma zai ma dariya fatan Allah ba mu kun kulawa da wannan ladaba na atishawa da hamma fatan abin da ba dare yake Allah sami tare da lada uskure ta ba hashi kuma Allah ya fi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
wa cin mala sari da
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh a sheikh al-imam Muhammad Anwar malik ibn Allah ta'ala da ta gudun muhajara akan al-wala gudabi wa dan tabbuba na abin da sai atishawa da kuma hamma da kabe da akan wannan kaga ya dora mu akan wata sunna kuma kamata mu kula da ita don gina alkhairi da tsiki ne ga Allah da kuma Allah da kuma neman tsari da shi dan